This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeli. Wani guda bayan gargadin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zai sauya manufofin Amurka matukar Isra'ila bata gyara halayenta na yaki ba. Isra'ila ta dauki matakin bada damar kai agaji tare da sanar da korar wasu jami'ai guda biyu dangane da harin da aka kai ta sama da ya halaka ma'aikatan jin kai na kasa da kasa guda 7 a Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fitar da ke sanar da kammala bincike kan lamarin da ya faru a ranar 1 ga watan Afrilu, rundunar tsaron Isra'ila ta sanar da koran wani kwamandan birgediya da mataimakinsa. An kuma tsawata wa wani birgediya janar, kwamandan runduna, kuma shugaban rundunar kudu. Ma'aikatar tsaro ta Isra'ila IDF ta ce jami'an ba su gane cewa motoci guda uku da suka kai wa hari na wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa ta World Central Kitchen WCK bane, sai suka dauka wani dan bindigan Hamas ne ya labe a cikin motocin. A ta bakin su, waɗannan hare-haren sun saba wa dokoki da ka'idojin aiki na ma'aikatar tsaron Isra'ila. Da yake magana a filin saukar jiragen sama a jiya Juma'a kafin ya baro birnin Brussels, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka tana nazari akan rahoton bincike da IDF din ta gudanar, kada za ta ci gaba da tattaunawa a kai tare da jama'an Isra'ila da kuma kungiyoyin jin kai. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da aka kai a jiya Juma'a a birnin Saprosia da ke kudancin Ukraine ya kashe akalla mutane uku, kana ya lalata gidajen fararen hula da wata masana'anta a cewar gwamnatin yankin. Abin da ya faru a harin na yau shine, da farko wasu makamai masu linzami guda biyu aka harbo, kana daga bisani bayan mintoci 40 an kai wasu hare-hare a wannan gurin dab da lokacin da ma'aikatan ceto da 'yan sanda suke aiki, inji Ivan Vedrov yana faɗa a talbijin ƙasa. Rasha ta kuma kai hari ta sama a jiya Juma'a a yankin Kharkiv da ke kudu maso gabashin Ukraine, a cewar kafafen yada labaran kasar da kuma jami'an yankin. Sai dai nan da nan ba a samu rahoton asarar rai ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kira ga kasar China da ta magance matsalan karfin masana'antunta, ta yi kuskure ma kan harkokin cinikayya da samar da kyakkyawar dangantakan tattalin arziki da Amurka. Amurka na buƙatar kyakkyawar alakar tattalin arziki da China wanda zai zama amfani ga ɓangarorin biyu. Yellen ta faɗi hakan ne a wani jawabinta a birnin Gwanzu da ke kudancin China mai yawan masana'antu. Amma kyakkyawar alaka na buƙatar adalci ga kowa a fannin kamfanoni da ma'aikata ga ƙasashen biyu. Yellen ta gana da ƙaramin Premier China He Lifeng da wasu manyan jami'an babban bankin ƙasar a jiya Juma'a. Yayin taron, Yellen ta faɗa wa jami'an na China cewa ƙarfin masana'antunsu, musamman ɓangaren makamashi mai tsafta, na yin barazana ga motocin da Amurka ke ƙerawa masu amfani da hasken rana. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya zagaya a gadar Francis Scott Key da ta ruguje a birnin Baltimore, inda ya yi alkawarin gwamnati za ta tallafa wajen sake gina wannan gada da kuma sake bude tashar ruwan Baltimore ta fara aiki baki daya. Na zo nan na faɗa muku cewa ƙasar kuna tare da ku, kuma da gaske nake, inji Biden. Za mu yi duk mai yiwuwa mu sake gina wannan gada cikin gaggawa. Gadar ta ruguje ne da sanyin safiyar ranar 26 ga watan Maris, yayin da wani jirgin ruwan da kun kaya ya samu daukewar wuta kana yayi karo da gadar. Nan da nan wani bangaren gadar ya karye ya kashe masu aikin gine-gine guda 6 da suke aiki akan gadar. Shugaban ya ce ya jajirce sosai wajen ganin waɗanda suka haddasa hatsarin za su biya kuɗin gyaran barnar da aka yi, sannan kuma za a musu hukunci kamar yadda doka ta tanadar. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran ya yi gargaɗin cewa zaratan dakarunsu za su ladabtar da gwamnatin Yahudawa. Lamarin da ya ƙara yin barazana ga Isra'ila kan halin da ta kai ta sama da ta kashe 'yan ƙungiyar guda 7 ciki har da janaroli 2 na Iran a farkon wannan mako. Harin wanda ake dangantawa da Isra'ila ya lalata sashen ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke ƙasar Siriya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ka rahatar arwahi da kayaki motsa duka
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya no gomma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya no barka da sallah ga kaka kura da kaka shir na san kai ma kana bibiyan shi shine wannan batun hasufin wata
wannan a mako bai zuwa
ke wannan litinin to ka san amurkawa abin nan jihohin da ake da aka rataba zai zai nuna
saura kwana biyu ke nan ma
saura kwana biyu to ana maganan cewa amurkawa miliyan 32 za su yi tafiya
saboda kallon wannan
abin kallo zuwa jihohin waɗansu su bi su tuka motoci waɗansu su shiga jiragen sama da dai sauransu to ana maganan cewa an jera wajen jihohi goma da ake kyautar cewa za a samu cinkoson fasinjoji a waɗannan lokacin to ana ba da shawaran dai ana ba matafiya shawara abinda za su yi don kare kansu a lokacin da idan damu muna yara ana cewa wata ya kama rana idan watan ya kama rana a lokacin abinda za su yi don kare idanunsu don kare tafiya ana maganar cewa kamar daga dan lokacin ana faɗan wannan shine zai kasance mafi tsawo tun daga shekara ta 2009 ba wanda zai ɗauki lokaci
kafin ina tunawa ma ina nan ai an taɓa yi irin wannan wanda duhu ne amma ba
aka ba mu a nan aka rarraba mana wani gilashi a nan
bakin gilashi haka
da su daula da muka fita muka je muka ɗauki hotuna da shi to ana faɗin cewa idan dai ba kana da wannan tabaran ba ba za ka gan shi ba sosai ba za ka gan abin da yake faruwa ba sosai amma a ce inda za su tafi du za a yi dindin abinda zai kai su kenan da goma aka ce duk gidaje ka san masu ba da gidajen su a haya din ne Airbnb an ɗauke hotel duk ya cika an yi buki waɗansu abota su za su
saka su je New York wurin zuwa sallan ku
to ni yana na cikin jerin waɗanda aka to Allah mai iko kenan duk da haka dai akwai waɗanda suke cewa babu Allah duk da waɗannan
wato da yawacin rai
zaka ga abubuwa
kaga mun ga da baya to Allah da fe mu da ganin wannan kuma da
ba na ga ba ga bayan shi kuma gashi ku kuma New York sai aka dan muku girgizar kasa
wallahi
jiya to Allah ya sa ta zo da sauki dai an faɗa cewa in ma kana yawo ne in ba kana cikin gidaje
ba za ka
ji motsin ba ma
haka
to Allah ya ci gaba da kiyaye mu
amin
to baba kamar yadda muka saba bari mu je zangon gaishe za mu mika gaisuwar fata alheri tunda dai ana daga an kusa sallah bari mu ce da barka da sallah
mu hada baki
yawa ba hada baki daya ga Alhaji Abdulkarim kafinta mararraba kankara mallin fashi da Alhaji Abdulkarim dai yau sai Malam Abdulmajid ya bagi a ofishin jakadanci na Amurka da Alhaji Amiru Abdulmajid da tsohon ma'aikaci ko kuma jami'in gwamnati da nan ofishin jakadanci na Amurka sai Dr. Safiya Ahmed Nuhu da ambassador Professor A.Y. Shehu sai ambassador Hassan Muhammad Hassan da Alhaji Adoa Azad sai magaji Shehu Shanono da Bilyaminu Rabi'u Kuringafa sai Ayuba Shama Inji da Malam Gana Sani da Aisha Mustafa Ahmed da Hajiya Zainabu Bauchi sai Usman Dalladi Burga da Kabir Alikobi sai Binta Akibu Idris da Barista Ali Mahmud da Barista Sa'idu Usman Bugaje sai Dr. Mairo Mandara da Barista Aminu Gamawa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Shehu Abdullahi Jagebe Turakin Jagebe sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da sallah daga Ibrahim Mamman Radda Katsina zuwa ga shugaban shige da fici ta Najeriya Kemi Nana Nandaf da kontrolan kan iyakan Jibiya CIS Haruna Suleiman Zakirai da Alhaji Umaru Abubakar Jos da dukkan kandan shi da ƴaƴan da ƴaƴaye. Sai kuma yana sake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga gwamnan jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda da kuma Hajiya Bilkisu da fatar an tashi lafiya.
To bari mika gaisuwar abarye huce wato da kuma ta barka da sallah zuwa ga Alhaji Baba Shaibu wanda Allah ya ma matarsa rasuwa a makon da ya gabata wanda yake zaune a birnin New York da kuma kaninsa Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water a birnin Kumasi da Alhaji Baba Karami Abbas da Malalawan Abbas sai kuma Alhaji Rufai Abbas Salama sarkin Gwanjawa na Kumasi da kuma Alhaji Sa'idu Chairman da Alhaji Isa Abbas da Haji saki na tsoho salga sai kuma Hajiya Habiba tsoho salga da Alhaji Hamidu sabon gida da Alhaji Mustafa na sabon gida da Alhaji Aminu tsoho salga da Alhaji Aminu Boya sai kuma sarkin runabout na birnin kuma suke na wato airport runabout kuma shi gaba ɗaya shike ballaka wurin eh barai kwa wato tarihi ya tabbatar ba a taba yi ba
a'a
sai shi ne aka fara shi yasa sarkin runabout ne na farko
shike na to masha Allah
Alhaji Muhammad sannan kuma ba za mu manta da Hajiya Sa'adatu mai furan aljanna a birnin New York ba.
Ana ma magana sai mun zo yawon sallah.
Kwarai kuwa za mu je barka da sallah. To da fatan suna lafiya.
To bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Da haske na rana daga kai sirajin muniri ya nabi ya nabi ina wata haƙiƙa bayan ka ya mai burata masoyin masoyi mai warware duk mushaka
Barka da sallah zuwa ga Alhaji Isa Muhammadu Dauda da Hajiya Safiya Aminu da dukkan ma'aikatan dialysis center teaching hospital asibitin koyarwa na Bauchi da Hajiya Hawwa'u Haruna a Kano sai Hajiya Maimuna Ismail a Kano da Hajiya Husaina sai Hajiya Binta Lawal da Kabomo 84 dai wa'annan Hajiya din dukansu a Kano suke sai Kabomo 84 da ɗaliban makarantar rukuni na 27 na makarantar koyar da aikin unguwar Zoma a Bauchi da Alhaji Abdullahi Babayo Jalam sai Haruna Abdullahi da matarsa Sa'ade tare da 'yan uwansu duka a Alhajere Allah ya sa haka sunan ne yake sai Malam Garba direban Specialist School Management Board Bauchi da Hajiya Fatsuma Sama'ila Duguri a Alƙaliri sai Ummin Nafisa Umar Umin Murja, Abdullahi Duguri, Mamar Aminu, Adama Abubakar, Aishatu dan Asibe Masuri, Allah ya saka sunan yake da Alhaji Baba Sarkin Bara, ma'aikatan alkaleri da gaisuwar sada zumunci ga ma'aikatan babban asibitin gwamnati da ke alkaleri da na babban asibiti kwararru na Bauchi da masu aiki a asibitin koyarwa na Abubakar Tafawa Balewa da fatar za a yi sallah lafiya gaisuwa fata alheri daga Jummai Linda da aka fi sani da Maman Comfort da fata an yi sallah lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari huce da tabarka da sallah zuwa ga Tela Manu Kafinera Yawo Kwatum da kuma Adamu mai wankin hula Badigo da Alhaji da Ahmadu Afansi Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin garin Sangaru da mai unguwa Sale mai kifi Tarmasuwa da Alhaji Bura Dada Potescom da Alhaji Sule Tela mai Tireda Tarmasuwa da Adda Maimai da Bati a garin Taranka da Muhammad Lura Arke Jigawa da Malam Malam mai zanen hula da Yusuf mai leda Bululu da Babayu Sabon Sabon Layi Tarmasuwa da Hajiya Amina ta Alhaji Sulaiman Yashi Bajuga da Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmasuwa da Aunty Grace Alheri da Aliko Auta Kafinta Yelwa da shugaban masu mata ɗaya ɗaya na VOA Kai. Me yake ji kuma Baba Yakubu Makeri da Murtala Faruk Sayyida?
Lalleka.
To.
To, mun gode kwarai da gaske.
Da dukkan masu sauraron VOA Hausa sako daga Garba, Shushaina, garin Kwano da Baffa na Habiba Sabon Gari, Tilden Fulani.
To, madalla kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Aisha matar Usaini dan Gote Karasuwa. Jihar Yobe da ke son a mika mata gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Sadiya Muhammad Salisu Kauran na Moda da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Maimuna Aliko Auta Kafinta da Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Yana matar Garba Sabiyalu Gashuwa da jagoran wannan shiri wato mu ake gaidawa Aunty Grace da sunan ku a ciki amma ban gaida ku tunda dai gaisuwar ta mata ce na cire ku da ban gaida ka ba da Murtala ban gaida ku ba ban gaida baba ba da Murtala da suke cikin wannan dan gaisuwar ta mata ce
to shike
da kuma to barin ce da matar Murtala Faruk Sanyinna da matar Baba Yakubu Makeri dukansu da Hannatu Usman Kasim Kiringim da Aisha Baffa Haruna Bajuga da Amina Adam A Adam Gashuwa da Hajara Delu matar Umar Maya Karasuwa tace da miji eto da mijinta abun kaundarta wato Usaini Dangote Karasuwa kai ma ka rama ba ku mai zuwa kai ma ka yi irin haka
gaskiya
da yarta Aisha Humaira Usaini Dangote da ma dukan al'ummar garin Karasuwa da fatar za a sallah lafiya. Da yake yau sallah ana dabda sallah ne labarin da zan baka ba mai tsawo bane
to gaskiya
wai wani buzu ne baba ya shiga gari
buzu a bisa raƙumi
ya shiga gari sai ishe ana ginin katanga, kuma ka san ginin katanga a gida ana yi bulo din nan, za a cicura a cicura a cicura sai a rika jefa, shi mai ginin yana can sama ana jefa mushi yana karba yana jera ana jefa mushi. To sai wannan buzin ya zo ya samu ga shi mai ginin shi guda ɗaya ne kana waɗanda suke ƙasa suna cura
kasan
bulo din su uku. Su jefa ya karbe gwanin magini ne sosai. To shi buzu da ya zo ya kallo yana ta gani wa'ina suna jefawa yana karbewa yana jefawa zai na karbewa. To shi ca yake so ake a jeho wancan mai gina kan suna ta kokarin jefa shi dai sun kasa samun shi yana jefa suna shi kenan sai jijjuya sai ya ga wani katon dutse sai ya yi baya ya jefe mai gini ya fado shi kenan ya ce habawa ya ce dukkan su nan su uku suna ta abu daya tun da ya tsaya na yake ta kallo suna ta abun nan ba wanda ya iya saiti da zai je mai wani ba ya ce ar duka ne juwa-juwa ya jefa dutse da karfin shi ya turo mai ginin bulo
wato wannan labari ya bar da tuna da wani labari ne shi wannan irin babban motar nan ne ya zo ya shige wuri hanya ya ɗan yi ƙarami amma yana sai ya koma ba ya samu ya juya akwai babban kwata ne a gurin so ya rasa yadda zai yi to kin san duniyar nan ta Allah ta yanzu mahaukata sun yawa amma ba a gajewa saboda sira mai kyau
shike
ne ce malam da Allah duba mun ya zo koma baya da samu fita sai na ta zo kuma wannan yana ta zuwa da ya shiga kwata ke ce to yayi
shike ne
ya dauka kwatan ake so kafin da ake kwata yayi
shike ne na gaba lubata fara daga bada hannun sabili da aka tilo su jaburki da yanzu a madadin
baba ya gobe ke
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Ni sanin da ni ne, wato sanin da na ɗan ke ne zan tuna cewa ni ne. Wato ni, soyayya na shafi ni. Wato na fito kin fito sai ba.